إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren bakwai ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 30 ga watan Oktoba shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 33 ai da biyu go wannan shine majalisi na 32 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Shakbatun min at-Tarikh wallafan Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi wannan littafi ne dake kokarin tantance abin da yake tsabar gaskiya da ware tsakuwa daga ainihin tsaba dangane da rigingimin da suka faru tun daga rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekar da aka ce Husaini dan Ali ibn Abi Talib Allah ya kara musu yarda wannan rigingimu da suka raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai Allah ya sa mu dace dan jama'a masu mu wannan karatu ba su manta ba muna nan dai muna ta bibiyan wannan malami a inda yake kawo mana tarihin abubuwan da suka faru a zamanin khalifancin Sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda mun gama karanta bayanai dangane da dalilan da suka jawo wannan rigingimu za mu tashi a inda yace al-mafhasul khamis al-ma'akhid allati ukhidat ala usmana radiyallahu anhu wannan mafhasi na biyar zai yi bayani akan abubuwan da waɗannan ƴan tawaye suka lissafa a matsayin abinda suka ce laifukan Usman da suka kama su da shi me laifukan da suke ganin sun kama sayyidina Usman da su sune abinda malam zai lissafa mana anan yace al ma'akhid allati ukhidat ala usmana ala hukm usmana radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhu ajmuluha thumma ufassiluha insha Allah ta'ala yace wadannan abubuwan da aka ce wai sune laifukan Usman dan Affan Allah madaukaki sarki ya kare da shi zan faɗa ma mai karatu su a dunkule injimala thumma ufassiluha sannan kuma in bi kowace daya bayan daya nayi bayani dalla dalla ma'ana yanzu fara kawo mana kanin labarai an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce yayi kaza an ce kaza da yayi ba daidai bane bayan ya gama kawo su sannan kuma ya daukan mana su daya bayan daya yana yin bayani dalla dalla da bayyana menene gaskiyar abin da ke ciki ina fata mun gane wannan al'ula tuhuma ta farko tawliyatu aqaribi cewa ya baiwa makusantan shi mukamai in ya tashi raba mukamai to yana duba suwaye ƴan uwan shi suwaye abokan wasan shi suwaye ƴan uwan shi suwaye ƴan uwan abokan ƴan uwan shi family and friends aka ce wai haka yake asani nabiyu nafyu abi dharrin ila rababa sannan kuma ya sa abu dharrin ya fita daga garin Madina ya kuma ya zauna a wani kauye mai suna ar-rababa wani kauye ne wanda yake kusa da ainihin garin Makka a garin Madina akan hanyar Makka zamu zo mu ji bayani akan insha Allah as-salisu tuhuma ta uku i'ba'u Mirwan ibn al-Hakim khums Afriqiya ya dauki daya bisa biyar na ainihin wato ganimar da aka ci a yakin Afriqiya zaka ce Afriqiya wannan lokaci ba yadda muka san Africa da wannan wato geographical abun nan din existence da yake ce ma Afirka ba Afirka a lokacin ita ce kasashen da yanzu ake cewa Tunisia da Maghrib da kuma wani bangare na kasar Libya waɗannan kasashe na ainihin buzayen nan to wannan shi suke ce ma Afriqiya a irin wannan lokacin da ake bayani din nan to waɗannan kasashen a zamanin Sayyidina Usman aka samu aka gallabaice su aka kawo musu addinin musulunci sai ba da ɗaya bisa biyar din ganimar ga ɗaya daga cikin manyan komandojin da suka yi wannan yakin shine Mirwar dan hakam shi ma zamu ji bayani game da wannan insha Allah ar-rabi'u tuhuma ta hudu ihraqul masahifi ya sa an kona qur'anai wa jama'an nasa ala musafin wahidi ya hada mutane akan Qur'ani guda daya. Mun ji bayani a baya dangane da rigingimun da suka faru akan bambancin Qur'anai ko sai na Usman yayi kokarin hada kalmar musulmai akan wannan ainihin ka'ida da yayi buta tantance meye Qur'anin da ya zama shine abu na ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan shi wanda Jibril ya kawo mai shi a ƙarshen rayuwarsa to wannan ma tuhuma ce sai kuma al-khamis na biyar tuhuma ta biyar darbu ibn Mas'ud sannan ya daki ibn Mas'ud hatta futiqat am'a'u har ainihin wato ba abin nan danshin bake shi ya ainihin bushe wato ya sha wahala ya ji jiki wa darbu Ammar ibn Yasir hatta kasarat adla'uhu da kuma dukan da aka yi Ammar dan Yasir har sai da ainihin wato adla ga abin nan dama tsin shi suka kare as-sadis abu na shida daga cikin tuhuma da aka yi sayyidina Usman shine az-ziyaratu 'ala al-hima ya ƙara haraba ko katanga ta masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fadin waɗannan katangu ko kuma wuraren da ake ainihin aka katange dan kiwo da makamantan su as-sabi'u sai kuma tuhuma ta bakwai al-itmamu fi safar yana cika sallah a halin tafiya ne yakon kasar sai ya cika sallah azhar da al-asr da isha sai kuma as-saminu tuhuma ta takwas al-ghiyabu an ghazwati badr rashin halartar yakin badar at-tasi'u tuhuma ta tara al-fararu min al-ma'arikati yawm uhud kuma ya gudu daga yaki ranar uhud al-ashiru tuhuma ta goma al-ghiyabu an bai'ati ridwan sannan ba a ganshi baran da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai'ati ridwan a hudaybiya kenan sai kuma al-hadi ashara tuhuma ta goma sha daya lam yaqtul ubaydullah ibn umar bil hurmuzan bai kashe ubaydullah dan umar ba alhalin kuma shi ubaydullah dan umar din ya kashe hurmuzan kuma tuna mun karanta a baya dangane da mas'alar ta kashe sayyidina umar aka ji labarin cewa wannan hurmuzan yana da abokantaka da abu lu'lu'a sai ɗaya daga cikin ayan sayyidina umar ya bazama a guje da jeje da makami ya kashe shi sayyidina usmana bai mishi haddin kisa ba suka ce wannan ma tuhuma ce as-sani ashara na goma sha biyu ziyadatul azani tsani yawm al-jum'a ƙara kiran sallah na farko kiran sallah da ake ce mai kiran sallan wanka sayyidina usman da shine ya fara yin shi suka ce wannan ma abun tuhuma ce as-salisu ashara tuhuma ta goma sha uku raddu usman al-hakam wa qad nafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam usman ya ba hakamu damar dawowa cikin madina bayan manzo Allah ya kore shi daga madina wani mutum ne da manzo Allah ya ce ya bar gari sayyidina usman ya ce mishi ya dawo daya bayan daya kaji tuhuma goma sha uku kuma nan zai bi mana su daya bayan daya kamar yadda yayi alƙawari dan bayyana menene abin da ya faru da kuma bayyana gaskiyar yadda lamarin yake wa hunaka ashiyau ukhra malan yace akwai wasu abubuwan ma daban kullu ka qaulihim kamar fadin da suke cewa innahu sa'ada ila darajatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alal minbar cewa shi sayyidina usmana ya hau kan matakin da annabi alaihi salatu wasallam yake tsayawa kan minbar fakana annabi sallallahu alaihi wasallama yakhutubu ala darajatis salisa manzon Allah ya kasance yana yin huduba akan mataki na uku a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama minbari na masallaci baya wuce waɗannan matakai uku din kuma yana daga cikin alamar masallaci na ahlus sunna ne a ga minbari a ciki kamar yadda tabbata a cikin sunna to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake raye in zai huduba da yana hawa wani kututturen da biyu wata rana sai wani kafinta ya kera mishi mumbari ya kawo mishi karanta sahih al-bukhari kitab al-masajid a lokacin ne ma wata mu'jiza ta faru aka ga wannan kututturen da biyu yana ta ƙara yana ihu yana girgiza inda ka san an sa mishi wani abu da vibration manzo Allah ya je rungume shi ya yi magana da shi ya ba shi hakuri cewa ya yi hakuri har ranar a aljanna ma wannan kututturen shine mumbarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hawo yana cikin sahih al-bukhari daga nan kuma sai manzo Allah ya ci gaba da hawa wannan sabon mumbar. Mumbarin ya da matatakala guda uku. Da haka in ya zo sai ya hau kan ta ƙarshe mafi tudu. To falamma ja'a Abu Bakari da sai Abu Bakari ya zo na shahadi fancin nazala ila thaniya. Sai shi kuma baya hawa kan wancan na uku sai tsaya akan na biyu. saboda girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zuwa cewa matsayin shi bai kai na annabi ba ina fatan fahimtar nan walan ma da faru nazala ila al-ula da Umar yazo shi ma sai ko sai kuma kan ta daya shi ma saboda girmama waɗannan guda biyu don nan kuma cewa suna gaba da shi to kaga matakai uku sun kare da kuma yanzu na gaba dole sai an jira za yawa ya tsaya kasa kenan dole a tsaya ana jin bari mu ga ya zai to dama kuma wanda ke jiran kai laifi da abin da kai sunan shi laifi Allah ya zikan malam Jafar kullun nake yin misali da wannan kwatantan da yace idan kana da maki idan ka wuce da mota ka watsa ruwa zai yi cewa ka ta da kura saboda tsabin kiyaya to da haka wanda suna jiran shi ne suna neman meye laifi domin ka'ida shi ne wanda da ya nemi laifin wani sai ya samu man talaba al-aiba wajada haka larabawa suka ce duk wanda yake aibi yake nema game da abokin shi dole zai samu mu yan adam Allah bai yi mu zama mun tsarkaku daga aibi ba mala'iku su ne Allah ya yi su da tsantsar tsarki babu aibi yayi shedan da tsantsar aibi babu tsarki sai mutane ya takuda musu wadanna uban guda biyu inna hadina husabila imma shakiran wa imma kafura yayi mu zamu iya yin tsarki zamu iya tsarkakuwa zamu iya kuma takuduwa da barna to kuma sai yayi mu bamu da wannan tanguwar daga takuduwa ga barna yayi mana zuciya yayi mana gabobi yayi mana tunani wanda zai iya bamu damar mu gane me ye daidai me ba daidai ba sannan kuma ya sa mana wasu abubuwa da za su iya taimaka mu mu yi nan ko mu yi can wannan wani babi ne mai zaman kanshi a akida amma yana da sharhi ne saboda wancan magana cewa in kana neman aibin dan uwanka dole sai ka gaishe shi yasa an hana bibiyar asirin mutane katabbul awrat mai hankali shine wanda laifin shi ya shagaltar da shi daga ganin wani ba irin nawa sa da suke cewa tunda dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano na wani ko inji ali na mai to mu haka muke mu nan kasar kowa na shi yake hawa sai ya leka ya gano wani ya laita na da raka kallin nakan sai ka gyara ba ruwanka da nauri domin ba za a tambaye ka game da wani ba ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace shikenan walan ma da usmanu sa'ada ila salisa da Usman yazo sai ba kan shi fatawa kuma shi to yanzu bare ya koyi kawai da abinda annabi yake inda matakan sun kare sai kuma kan na uku inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa wa ka zastamara al-amru ila yawmin hadha kuma har yanzu haka al'amari yake har yanzu da muke magana in ji malam Muhammad Usman ibn Muhammad al-Khamis wa qalu haka nan kuma suka ce kazalika ha ila yawmin cewa kana Umaru yadribu bid-dirra fasara huwa yadribu bis-sawt cewa ba ku ganin shi Umar san da yake halifanci shi yana yawo da kwagiri sanda idan kai dai bi sai zungure ka da ita ko ya kwala ma ita aka ko ya wurga ma ita a Allah ka fadaka gurgurdan da yake sabe ka shi kuma sayyidina Usman yazo sai yana yawo da bulala sai suka ce wannan malafi dan me zai aje kwagiri ya dauki bulala sai ga irin wannan zalunci ba jama'a gagari idan mutun yana neman ka da fitina kawai shikenan eh wa qalu haka nan suka ce aza abud darda ya cutar da Abu Darda min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama daya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cutar da shi wa ghayriha min al-umur allati aktharuha kadhibun ala Usman da dai wannan su manzo da dama wadanda mafi yawan su ƙarya ne aka sayyidina Usman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa tafsilu hadhihi al-umur fi ma ya'ti mallai yace bayani dalla dalla game da waɗannan al'amura shine gashi nan a tafi al-ma'khadh al-awwal tuhuma ta farko walla aqaribu cewa ya baiwa mutane yan gidan yan banu umayya umayyawa su ya baiwa shugabanci sune gwamnoni sune kantomomi sune ciyamomi sune ministoci sune sakatarori sune komandojin yaki man aqarib usman alladhina wallahu radiyallahu anhu suwa ne ne na kusa da usmana wadanda ake cewa ya ba su mulki da aqarib usmana alladhina wallahu radiyallahu ta'ala anhu sune wadanda sayyidina usmana ya baiwa shugabanci daga cikin wadanda suke na kusa da shi sune akwai awwaluhum muawiya muawiya dan abi sufyana radiyallahu anhu wa an abi ya daga cikin mutanen da suka ma sayyidina usmana mulki gwamnan shi kenan na kasar Sham, sai Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh, da kuma Abdullah dan Sa'ad dan Abi Sarh wanda ya bashi aiki na gwamna na kasar Misra kenan. Sai kuma Al-Walid ibn Uqba, ko kuma Walid dan Uqba wanda ɗaya daga cikin manyan ainihin wato ƴan uwa nashi, da shi da Usman uwarsa ɗaya uba ne kowa da nashi, shi wancan Affan ne baban shi, wannan kuma Uqba ina fatan fahimta ne, da haka li amme shi ne dan uwan shi ne ta wajen uwa, ya daga cikin wato manyan sahabbai wanda suke basu musunta da wuri ba. Amma ziyara sai ziyara shekara 61, in ku tuna mu yi maganar shi a baya cewa da dan duniya ne a cikin samarin Makka, irin dan kwalisa din nan, kuma har yana bayan ya musulunta yana da dan ya dan gayi shi haka, baya dan abin nan sai mutum ya riga ya dan taba gayu ba ka raba shi, yanzu kamar ne zaka usaje da dama yan kallon kwallon ko ba haka ba, kaga usaje ya kai usaje amma kuma zaka dan Manchester ne ko dan Liverpool, saboda tun da can ka ba fara usajenci dama ana yin wannan, ana buga kwallo ana kallanta ana waye, to kuma an yi hadda an yi karatu amma da yanzu ba ta gama sake shi ba, wani yana dan zagawa yana dan kallon dambe haka ko ba haka ba, to irin wannan abu shine ya faru da shi, yana gwamna a kasar ainihin Kufa ya shagiya, yazo ya mutane sallah asuba ya raka'a hudu, da ya gama kuma ya waigoye ce ko an kara muku ne, suka ce ai tuntuni ala gaburan kai dai a cikin kayi muke tuntuni. Zole wannan ta nuna gaba su uzuri jama'a, ba za ka hada da irin yanzu yaran suke tasowa yanzu su taso a cikin tsantsar imani ba, tunda suka taso aqida kawai ake nannaga musu da karatun musulunci da sauransu, yawanci ko waɗanda suka an shafage na maguzanci da al'adu ba za ka iya hadawa iri ɗaya ba. Aka zo aka gaya wa Sayyidina Usman ga abin da Sayyidina Usman ya sa aka taho da shi har Madina, aka mishi bulala irin wanda ake wanda ya shagiya, bulala 80 kenan ko, aka kuma cire shi daga ainihin shugabancin, za mu zo mu ji a gaba insha Allah, wanda wannan ɗabi'a ce ba wai shikenan kuma ya zama abun tuhuma ba. A ka'idar musulunci duk wanda aka kama shi da wani laifi na shari'a har aka yi mishi haddi, a ka'idar musulunci har a lahira ya baranta daga wannan laifin, ko ba daidai bane wani ya aibata shi da wannan laifin, wanda zai aibata shi zai dauki zunubi fiye da wanda shi ya dauka, domin shi an tsarkake shi daga zunubi. Haka akwai wanda da ya sha giya zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka mutane suka sa ta la'anta shi saboda an mishi haddi, ya koma an kara mai suna cewa Allah bai tsinewa wani, kuma Allah ya ce a'a kar ku taimaki shaida akan dan uwanku, shine ba daidai bane abin da muke idan mun ga mutum yana wani laifi kuma sai mu ci gaba da tsine mai muna kyamata shi, wata kila ma ba a taba mai nasiha ba, babu wanda ya taba zauna da shi mai nasiha cewa abin da kake ba daidai bane, amma sai a koma ana kyaran shi ana barnatar da shi, wannan sai ya sa zuciyarsa ta kara bushewa yace to sai nayi maka zaɗi. Wataƙila inda an samu wani mai mutunci a cikin al'umma, wani limami ko wani mutumin kirki ko wani jagora, sai zo nan da shi yace kai wani eh ai bai da shekara kaza ba, kaga kaza 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 shi dace, sai ya bari cikin sauki, amma ba ta mushi haka ba, sai a mai sai a kyarar da shi a ainihin abu makamancin haka, Allah ya shi kyauta. Don haka wannan mutumi suka ce shi ma suna tuhuma me yasa aka bashi shugabanci. Sai kuma Ar-Rabi'u, na hudu daga cikin shine Sa'id ibn al-As, babba daga cikin manyan Banu Umayya, mutumin kirki ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta tun farko. Wani abu da ya kamata mu sani game da Sa'id ibn al-As shine yana daga cikin mutum na farko goma da suka musulunta, kaji fa wannan da suke tuhuma kaddara wancan za su yi tuhuma shi saboda wancan abu, duk da yake shi ma yana da falalolin shi, daga cikin falalar shi shine baya daga cikin mutanen da suka yi musharaka a waɗannan rigingimun na tsakanin Muawiya da Sayyidina, za mu yi magana akan su nan gaba cewa sahabbai sun kasu gida uku a wannan rigima, wasu sun goyi bayan Sayyidina Ali, wasu sun goyi bayan Sayyidina Usman, Sayyidina Muawiya, wasu kuma suka ce su ba su goyi bayan kowa ba, to har daga ciki akwai wannan Al-Walid dan Uqba din da irin Sa'ad dan Abi Waqqas, wanda babu yadda ba ya aziga shi ba cewa kai ka fi kowa cancanta bayan Aliyu, domin lokacin shi kadai ya rage a cikin waɗanda suke cikin majalisar shuran da Sayyidina Umar ya nada, shi kadai ya rage a duniya, aka yi ta ziga shi yace wallahi bazan yaki daya daga cikin ɗan uwana ba sai kun kawo mun takobi mai ainihin baki biyu wanda bakin shi ne zai dinga ce mun wannan mumini ne ka mushi baya wannan kafiri ne ka yake shi yace kun kawo mun ɗan takobin to zan yake nan to da shi da Abdullahi dan Umar da ainihin Muhammadu dan Maslama da wannan Walid dan Uqba da ire-iren zamu zo sai mu ambaci su daya bayan daya insha Allah waɗanda malamai suna ganin su ne as'adu tawai su suka fi kowa dacewa da gaskiya a cikin wannan rigima saboda ba su dauki makami akan kowa ba sai da wasu malaman suna ganin wannan ma taqausi cewa ba su kyauta ba malaman da suke ganin wane ya fi gaskiya suna ganin dole ka goyi bayan gaskiya da ke tare da shi idan ka zauna kai shiru to kaman kayan munafunci kenan akwai malaman da suke kallon abin a haka malamai kenan sarakunan warware zare da abawa Allah shi kyauta sannan sai kuma Abdullahi ibn Amir waɗannan mutum biyar din su ne waɗanda suka yi sayyidina Usmana aikin ko dai gwamna ko kantoma ko kwamandan yaƙi ko kuma rike da wani ministry fa'ulai khamsatun wallahu umar usman waɗannan su ne biyar din da sayyidina Usmana ya ba wa shugabanci wa hum min aqaribihi dukkanin su daga cikin makusantan shi ne wa hadha fi za'mihim mat'anun alayhi wannan kuma a ganin waɗannan mutane wai abun suka ne gare shi to kaga yanzu abin da zaka kalli sana kudi shi ne yanzu kamar ɗan shi'a su ba suna da aƙida cewa dole kafin ka cancanci yin mulki sai ka dangata ga sayyidina Ali to da Allah wane ne fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn wanda ya dauki mutum biyar kawai ya saka daga cikin mutanen gidan shi sauran kuma ba wasu mutane don kuma da kuke cewa aqidar ku dole sai in dan wannan gidan ne zai yi sarauta kenan kuma kuma yadda da wani daban wanda ba jinin sarauta da kai da shi bai mulki kenan kaga sun fi kowa kuntata abu akan dangantaka ai ko amma ba sa ganin wannan sai ce fallanzur ila baqi wulati usmana radiyallahu anhu to bari mu duba su waye kuma sauran waɗanda suka wasa sayyidina usmana suka mishi aiki a zamanin mulkin shi zaka zai kwatanta mana yawan waɗanda suke ƴan uwan shi da kuma waɗanda ba ƴan uwan shi ba sai kaga cewa ashe wanda ba ƴan uwan shi ba sun fi yawa kuma waɗannan ƴan uwan nashi ba wai ya ba su ne kawai dan su ƴan uwan shi bane a ya ba su ne dan sun cancanta inna ma sai zama ƙarin cancanta shine kuma suna da kusanci da su ya san su sani na hakika kamar yanzu ne a ce sarauta malanta shugabanci limanci wata daraja ba a samun ta kawai dan ka danganta da wanda yake da ita haka mata musan wannan kaida dan mutun yana gwamna a wata jiha bai cewa shikenan bari in tashi to ka bari ya sa dan shi dan shi yana sai da haka ba sai da haka haka dan kana liman ba za ka ce to shikenan bari ka nasa ba danka a limancin da kake yi ko da bai tantance ba masu gargajiya sarakuna da malaman gargajiya sune suka mai da wannan tsarin su haka ba za su bar wani ma ya samu watin yi kusa da qualities na wannan shugabancin ba sai yayansu dan kada wani ma yayi munaza'a kada wani ya ga da yayansu amma ba haka ba shugabanci da ilimi da sarauta ana gadan shi ne bil iktisab la bil intisab da kokari ba wai da gado ba mallam yarfa'u amalu la yanfa'u nasabu wanda duk aikin shi bai daga shi ba dangantaka shi ba ta mishi amfanin komai ba dan gida Allah buru ba dan wuta bane dan annabi ne daga cikin ulul azmi na rusuli da yake bin uban shi duk da uban yana ce mishi ya bunayyar kan ma'ana zo ka hawo tare da ni yace a sa'awi ila jabali ya'simuni min al-ma'i qala la asma al-yawma min adhabillahi illa man rahim wa hala bainahum mal mawju fa asbaha min al-mughraqi yana cewa a ga dutse can zan je na hawo ashe kun face aka ce ko yana cikin wannan magana da yake Allah ne ya halakar da shi kawai kun fato ta shiga tsakanin su shikenan ya halaka dan gidan annabi amma kaga rashin alherin shi ya kai kasa da shi ta yadda dangantaka shi ba ta amfane shi ba ina fata mun fahimci wannan haka kuma ko mun rashin dangantakan mutum idan kwazon shi ya kai ya kawo sai ya daukaka a daraja ya kai inda ba tsammanta ba Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wani sarki da ake labarin shi din cewa ga ƙarfi ga mugunta ga kirki ga bakin aligo Allah ya ji kanshi da rahama ya hada abubuwa ne wanda suke masu karo da juna a mulkin shi sai zama awwan alheri da yayi ba a ji labarin su kamar da aka ji labarin sharrin su ba wai yadda ake suranta shi ne aka mutum banza bane a yana da kirkin shi da alheran da ya amurke shi da futuhat da yayi na musulunci to amma sai duk ba a ji labarin su ba an bi labarin mugunta saboda galibi tarihin shi makiyan shi ne suka rubuta shi Haddad malamin allo ne a kauyen su a Daifa asalin shi bai gaji na wata ba ko ta ko ina malamin allo da ka sani wanda har yanzu ai abin tausayi ne ko malamin allo wanda wani ma sai almajirai sun yi bara suke kawo mai ci irin shi da kowa yara ta da baki da faffaru da waye amma da ya sa azima a cikin ranshi sai da ya zama babban sarki a cikin duniya da haka mutum na iya daukaka ba daga ko ina ba kai da kuma yake iya faduwa daga sama ya fada har kasa to da haka sarauta da mulki ba gado bace a'a dacewa ne da cancanta yake sa ba mutum duk da mutane da ma sai kokarin su mai da abun gado Sayyidina Usman bai ba su dan suna da dangantaka da shi ba kamar yadda Umar yake cewa da wani ya ba shi shawara me zai hana ka ce ana da danka Abdullahi dan Umar bayan ka a halifanci yace a'a idan alheri ne na kwashi wanda ya ishe da ni daga ba ɗaya zuriyar Umar har kiyama ta tashi idan kuma sharri ne ya tsaya a kai nan ni Umar shi yasa ya inganta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa farkon mutumin da zai canza sunnata wani mutum ne daga cikin Banu Umayya karanta silar sahiha ta Nasir bin Al-Albani zan yi rawaito daga malamai suka ce abinda wannan hadisi yake nufi sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam game da shugabanci manzo Allah da zai rasu bai ce wani bane amma ya nuna ishara ga ware ga Abubakar wanda ba dangin shi bane naziri ga kusancin da watakila sa Ali suke da shi da sa Abbas Sayyidina Abubakar da zai rasu bai duba waye dan uwan shi ba wanda yake ainihin batai ne ba sai duba waye tantanta shine Umar wanda ba dangin shi bane na kusa shi ma da ya tashi tafiya bai sanya wani daga cikin dangin shi ba hasali ma yace kar a sake a ba wannan kusa da shi yace ayyana mutanen da yake ga sun cancanta Sayyidina Ali mutanen gari gaba da su ga ya cancanta suka nada shi to daga nan aka fara samun rigingimu bayan rasuwar shi aka sake baiwa Sayyidina Hassan dan Ali shi ma bisa cancanta ba bisa kawai dan shi dan gidan Ali bane Muawiya da al'amari yake kan shi da yazo mutuwa da karfin tsiya ya tirza sa mutane kawai su yi bai'a su yi alƙawari cewa bayan shi ɗan shi ne Yazidu duk da akwai wanda suka faidin cancanta to wannan shi ne canza sunna annabi da dangane da shugabanci da manzo Allah ya ce bayan shi halifanci irin na annabta shekara 30 daga nan kuma zai zama mulki na gado kuma gado shi ne uba ya bi ma ƴaƴa ƴaƴa su bi ma jikoki haka haka kowa ɗan shi kawai ya sani da haka aka samu rigima dan wani uban idan ya zo yana da ƴaƴa biyu kaman wane kaman Abdulmalik dan Mirwa da ya zo sai ya ce a bayana daga bayana sai Walidu daga Walidu sai Suleiman duka ƴaƴan shi ne da Walidu ya hau ya so ya cire kanin shi kenan yanzu ko shi ma ya sa nashi dan ta kiyuwa kamar yadda Abu Ja'far al-Mansur haka ya faru da ƴaƴan shi su Aminu da Ma'mun suma kowa in ya hau idan uban ya ce to da ƴaƴana da wani da wani wani daga cikin zaran ya hau to shi ma sai ya gafa ƴaƴan shi sun fi kannan shi tantanta haka abun ne aka yi ta samun wannan tufka da wani da takun saka saboda wai jini ana ganin muhimmancin jini wajen gado na sanar ainihin wato mulki ina fata maka fahimci wannan sai ya ce daga cikin sauran shugaban da Sayyidina Usman ya daura akwai Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari babban sahabi radiyallahu anhu wa ardahu wannan sahabi ya wadata daga aisha an faɗi waye shi sannan sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma daga cikin waɗanda ba su shiga cikin wannan fitina ba sai kuma al-Qa'qa ibnu Amr babban komanda kenan Qa'qa ibnu Amr at-Tamimi ɗaya daga cikin manyan jaruman larabawa tun a jahiliya da kuma musulunci wanda Sayyidina Abubakar yake cewa wallahi a zikirarin Qa'qa a cikin wata runduna ya fi a ƙara mata sojoji 100 shi kadai a matsayin soja 100 yake bai taba jagorantar yaki aka samu matsala ba Qa'qa kenan wani babban komanda kai daga dukkan shi ka san ba na wasa bane ina ba ta mun bincin nan ya
mawaki ne babban jagora ne ya rafi jihar shekara 40 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma jabir al-muzanni shine jabir ibn umar kenan al-muzanni wanda dama shi kuma daga cikin komandoji ne da umar ne ya zabe shi sayyidina usman ya gaje shi ne a gaban umar da kuma habib ibn maslamata al-fihri kenan shi ma ɗaya daga cikin manyan jagorori wanda umar ne ya nada shi ya cire shi daga baya sayyidina usman ya nada shi shugabancin sojoji ya rasu da shekara 42 insha Allah sunan shi kenan habibu ibn maslamata al-fihri babban ainihin jagora ne yana daga cikin wato duhatul arab mutane wanda suke sun iya makirci yana da wata mata ita ma an ce makira ce a gun yaki wata ran sun taba zuwa wani yaki shi da ita suka yi alƙawari cewa ana ce mishi dama a abin nan a habibul rum saboda kusan duk ƙasashen turawa waɗannan wanda ake cewa turkiya yanzu da girka da waye dishi ya ci sa da yake shigar da su musulunci a lokacin yace suka je tun a mu'askar tun a sansani ita za su yi bankwana za a shiga fagen fama ita ma soja ce matar sai ta ce to ana za mu haɗu yace ko dai mu haɗu da ke a cikin tantin shugaban rumawa ɗin nan tantin commanders mu haɗu da ke a nan ko kuma mu haɗu a aljanna kawai ce mu haɗu mu kenan ɗayan biyu da yaƙe yaƙe ko ya kutsa aka gama kashe kafirai ya zabura a guje tun alƙawarin su ya je wurin sai ta riga shi zuwa ita ta kashe wannan sarkin sai ta kawai ta kashe sarkin ta tsaya kan gawar shi ta riga shi zuwa wajen to waɗannan ba su ne irin mutanen da sayyidina Usman ya yi aiki da su ba ƙananan mutane bane jama'a sai kuma Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid Abdurrahman dan Khalid dan Walid komanda dan gidan komanda kenan ko wannan ana cewa bai gaza baban shi ba a jarinta sai dai kawai shaharar baban ta sa ba a jin labarin shi kasa akwai wanda in ya shahara ko a kudi ne ba za a ji labarin wani a kasan shi ba sai zama a kasan shi ba akwai wasu masu kudi amma ba za su ji labarin su ba so da ya riga ya danne su ina ba ta mun fahimci wannan sai ran da baya nan za a ji shi sai kuma Abul A'war As-Salam wanda shine ainihin Amr ibn Sufyan kenan Amr ibn Sufyan ibn Abd Shams wanda yake yana daga cikin musulman baya-baya lokacin da aka yaƙin Hunain ma kafiri ne yaƙin Hunain ya zo a matsayin kafiri amma ya tsira ba a kashe shi ba ya musulunta shi ma babban komanda ne sai kuma Hakim ibn Salama sai kuma Al-Ash'as ibn Qais al-Kindi kenan Amiru Bani Kinda dan uwan sai Amiru Qais kenan wannan ma wani babban jarumi ne tun a jahiliya tun haka nan a musulunci mutum ne mai zurfin tunani wanda ya iya solving matsaloli da aka rasa da ra'ayi da su yana daga cikin mutanen da ake zuwa musamman dan a ji shawarar shi akan duk wata rigima ta siyasa ko aure ko zamantakewa ko yaki ko bashi ko zamba babban mutum ne Al-Ash'as ibn Qais yana daga cikin suka dade a duniya ya tsufa kafin ya rasu akwai kuma Jarir ibn Abdullah al-Badr yana daga cikin sahabbai wanda suka musanta na baya waɗanda ake jin ra'ayin su akan yaki da zaman lafiya Jarir ibn Abdullah akwai kuma ainihin wato Utaybatu ibn Nahas akwai Malik ibn Habib akwai An-Nasir al-Ijli ko kuma As-Sabi ibn al-Aqra akwai Sa'id ibn Qais wanda ake mishi laqabi da Faris al-Arab wa dahiyatuha akwai Salman ibn Rabi'a al-Bahili kenan akwai kuma Khurais ibn Khubaysh duka waɗannan suna daga cikin mutanen da Sayyidina Usman ya aiki da su fajal sahuma daga sanin burjib sun fi waɗancan duka waɗannan ba amoyawa bane fa'ulai hum wulatu usmana ke kaga waɗannan to sune gwamnoni da ma'aikatan sayyidina usman ɗan fada shi radiyallahu anhu wa bi nazaratin sari'atin najidu anna 'adad al-wulati min aqarib usmana aqallu bi kathirin min ghayrihim kankanin duba da zaka yi zaka tarar cewa waɗanda suke ɗan uwan sayyidina usman daga cikin waɗannan mutanen sun fi ƙaranci fiye da waɗancan su biyar ne kai waɗannan kuma su wajen goma sha wani abu وبخاصة إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي بني أمية أكثر من غيره مسمى مكثن شواز الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيدا كان شي أدكا سكين مائكة ليا أمفاين دسو يافتو كم مائكة تادك سكين بني أمية قبادا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية الله يكار مش رحمة يتي لا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها أمال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أكثر من بني أمية بمسن وسو قبيلة daga cikin Qurayshawa waɗanda suke da wata ma'aikata da suka yi aiki a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da banu Umayya ba da annahum kanu kasirina saboda sun fi kowa yawa da sun dauka fi kowa yawa to hun kuma kowa opportunity na samun mukamai opportunity na samun wuri na samun shiga domin yawa yana ƙara ma mutane human resources shine asalin arzikin ɗan adam me yasa manzon Allah yake ta kwaita da mutane cewa sai aure sai hayyafa saboda al'umma take da yawa to al'umma ce da dole tana kan gaba din da aka buga aka raya ba za ta dankwafe ba in Allah sai ta kai labari wannan haka yake a tarihin musulunci haka yake a tarihin duniyar turawa ko ina duba ka ga annabi Sulaiman me yace yana so ya je yayi yaki jihadi yace zai yi tara da bayi matan shi guda 100 cikin dare daya ko ta haifan mishi namiji daya kaga an samu runduna daya kenan sai Allah bai nufa ba ma'ana ko munan bakaken fata me yasa turawan nan ba sa barin mu sake saboda suna da lissafi akan muna ƙara yawa idan muna ƙara yawa kuma tana zamu kai lokacin da ba za a iya mana wannan zaluncin da ake mana ba da aka yawa to makami ne wanda kuma da suke da yawa sun fi kowa opportunity inda ake da yawa an fi samun opportunity na kasuwanci na ilimi na wayewar kai na ci gaba na gwagwarmaya da duk wasu abubuwa sannan kuma duk sanda za a nemi wakilci to za a fi samu daga cikin su saboda sun fi kowa yawa inda misali ba za ka hada wakilan da suke wakiltar jihar Kano a National Assembly yawan su da wanda suke wakiltar mutanen Bayelsa ba saboda yawan su ba dai bane haka ba za ka hada Lagos da jihar Yobe ba saboda yawan su ba dai bane ina fata mun fahimci wannan to wasu mutanen a cikin Quraysh gaba ɗayan su 70 ne misali banu Umayya kuma su wajen 700 da haka waɗancan suna da chances 70 wannan kuma da chances 700 kaga ba za ka iya hadawa ba mun fahimci wannan wa fihim sharafun wa su'udun sannan kuma suna da daraja da kuma iya shugabanci suna da wannan basira ta shugabanci karantun dafa manhajus sunna a mujallad na 6 shafi na 190 sai mala yace wal wulatul ladina wallahu min nabiy sallallahu alaihi wasallama wasta'malahum min bani umayyata hum kuma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da su daga cikin banu umayya su ne aitab ibn usayd wani mai suna aitab dan usayd daga cikin banu umayya ya daga cikin at-tulaqa wanda suka musanta ranar fatu makka ya rafi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 14 rana daya 14 ko 13 rana daya suka mutu sayyidina Abubakar wannan rana daya suka mutu shi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sannan akwai Abu Sufyan ibn Harb Abu Sufyan baban su Muawiya da kuma Khalid ibn Sa'id ibn al-As Khalid ibn Sa'id dan Abi al-As ya daga cikin al-mutaqaddimina fil Islam kusan shine na biyar a musulunta gabaki daya wannan mutumin sannan akwai Usmanu ibn Sa'id shi ma dan uwan wancan ne akwai kuma Aban ibn Sa'id shi ma dan uwan wancan ne haula'i khamsatun ka adadin ladina wallahu usmana wa usmanu radiyallahu anhu kaji su ma guda biyar ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su shugabanci ko ya nada su wani aiki daga cikin banu umayya biyar ne sayyidina usmana shi ma nashi biyar ne ashe ka ga ma wata falala ce shine ya dace da irin adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfani da shi radiyallahu an usmana wa ardahu thumma yuqalu ba'da zalika sannan sai a ƙara amsa a ce إن هؤلاء الولاة لم يتولوا كلهم في وقت واحد يا da kyau ka sani ya kai mai karatu cewa waɗannan mutane guda biyar sayyidina Usman bai ba su wannan aiki a ce a lokaci guda dukan suna matsayin wakilan shi a cikin al'umma ba bal kana Usman radiyallahu anhu qad walla al-walida ibn Uqba thumma azalahu sayyidina Usman ya daura Walid dan Uqba sannan wata rana kuma ya cire shi fa walla makanahu sa'id ibn al-as da ya cire shi sai mai makafin sa da sa'id ibn al-as fa lam yakunu khamsa fi waqtin wahid ba lokaci guda ne ya zabi mutane biyar daga cikin dangin shi ya ba su ainihin wannan shugabancin wa aidan sannan kuma lam yatawaffa Uthman illa wa qad azala aidan Sa'id ibn al-As sayyidina Uthman bai mutu ba kuma har sai da ya cire shi ma Sa'id fa inda ma tuwfiya Uthman lam yakun min bani Umayyata min al-wulati illa thalatha lokacin da Uthman ya rasu daga cikin bani Umayya babu wani wanda yake shugabanci ban da mutum uku sune wane mutum uku ne yake hum ho wa hum sune Muawiya wa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh wa Abdullah ibn Amir ibn Kathir faqat wadannan guda uku su kadai ne suke shugabanci daga cikin bani Umayya san da ya rasu karanta tarihu Tabari a mujallad na uku shafi na 445 wa huna mala yace anan wajen amrun yajibu tanbihu ilayhi akwai wani al'amari da ya kamata ya zama wajibi a fadakar ibuwa gare shi wa huwa wannan abu ko shine anna Uthman azala al-Walid ibn Uqba cewa Uthman ya cire Walid ibn Uqba wa Sa'id ibn al-As min al-Kufa ya cire su ne daga shugabancin Kufa Walidu da Sa'id ibn al-As al-Kufa allati azala minha Umar Sa'd ibn Abi Waqqas Kufa din nan fa garin nan wanda Umar ya taba cire Sa'd ibn Abi Waqqas daga shugabancin ta wa azala ibn Mas'ud kuma ya taba cire Ibn Mas'ud in kun tuna baya can mun yi magana dangane da mas'alar Sa'd ibn Abi Waqqas da irin munafincin da wasu munafikai suka kulla mushi dangane da wannan gari wa azala Uthman minha aba Musa wal walida wa ghayrahuma sannan shi ma Uthman yazo ya cire Abu Musa al-Ash'ari ya cire Walid ibn Uqba da kuma wasu al-Kufa allati da'a Ali ala ahliha Kufa wanda sayyidina Ali ya addu'a tofin alatsi ne ga mutanen garin su ne fa ƴan Shi'a jama'a sayyidina Ali ya musu tofin alatsi ne hayin sunan garin kenan Kufa kuma hayin da muke magana din nan garin na cikin ƙasar Iraki ne bai gushe ba daga cikin garuruwan da ba sa rabuwa da fitintuno iri-iri saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba nuna wannan nahiya ta Iraki yace daga nan rigingimura ta dinga tasowa a cikin al'umma ta da haka ga Iraki wannan bangare shine tushen Shi'a shine tushen ainihin wato mu'tazilanci shine duk wata bid'a a musulunci in banda nasibanci da ya taso daga Sham to daga Iraki ake samu shi daga Iraki ake samu shi ina ba ta mun fahimci wannan dan haka gari ne na ƴan bala'i shi sa Allah bai gushe ba yana jarabtar su da mugayen shugabanni Hajjaj da muke faɗa da su ayi da tarihi yazo sai da zamanin sarki Walid ibn Abdul Malik jaba wani babban sarki da aka yi a cikin Banu Umayya daga cikin sarakunan da suka iya yin tauhidin daula ta Banu Umayya ta dawo cewa ta zama daula mai ƙarfi lokacin da ya hau akwai masu munaza'a da su masu ja'in jasu Abdullahi dan Zubair a Makka su ainihin wato a mababban Muhtar ibn Ubayd al-Thaqafi su Abdurrahman dan Ash'ath ga sunan rigingimu iri-iri amma da ya hau ya dinga da mugunta da kyauta da makirci irin na shugabanni sai da ya hada kan wannan gwamnati ta musulunci a wannan lokaci to a lokacin mutanen Iraki ba su gushe ba suna tawaye ma duk wanda aka yi musu duk wani gwamna da aka yi musu sai sun mai tawaye sai ba su san shi a cire shi sai wannan shari a cire shi a kawo wannan Mirwan da haka mai da zai dace Mirwan sarki Mirwan Abdul Malik da Mirwan ya rasa yadda zai dace shi ko Hajjaj lokacin bayan ya gama irin bala'in da ya kawo mutanen Makka na kashe Abdullahi dan Zubair wannan bala'i da ya kawo kasar Makka na kashe Abdullahi dan Zubair ya koma ha addu'a yake Allah ya sa shi a duka shi shugabanci ha addu'a yake Allah ya jarabce su da shi saboda jarabbe ne haku Allah ya jarabce su da shi shine dai na ce musu cewa shi kibiya ce da sai da aka gwada aka ga wata tafi karfin itace wata tafi daci sannan aka harbe su da ita yace wallahi da ina ganin kawo ka kawai suna fadi daga kan wuya ina ganin dirina gudana tsakanin gemu da rawan ce wallahi kawunan nan sun nuna yadda kasan mangwara yana nuna wallahi kuma ni zan cire su kuma wallahi yace bana fada sai na cika bana alƙawari na kariya kuma bai kariya din ba sai dai shekara wajen 17 yana musu wannan kisa da kamawa da kashewa da bulala ya kashe mutanen kirki da mutanen banza barayi da waliyai masu adda Allah ya karba ba ruwan shi alrammomi mahaddata malaman fiqh babu wanda zai kashe ba wata rana ya fita yana luzha ya fita bayan gari yana tsarfa akan duki shi kadai sai ya ga wani mutum bai san cewa wannan shine ajaji ba suka tsuguna suka gaisa a wani wuri sai ce mishi dace na daka da yace zan je bayan gari ne nan dan shakata daga ina ce daga wannan kauye yace to baka jin tsoro wani abu shi tsoron me zan ji yace me zaka faɗa game da sarkin Hajjaz yace qabbahullah Allah ya muzanta fuskar shi Allah ya ci mutunci shi Allah ya la'ance shi ya ga faɗan mugaye magangan yace baka jin tsoro yace tsoron me zan ji ba ji tsoron komai yace to ka san ko ni waye ke ba san ko kai na rada ko kai waye kike to ni ne Hajjazin kike tani kuma kai ka san ko ni waye ke ba san ko kai tani kuma ni ne mahaukacin suwa ne ya faɗi sunan gidan su ke ni ne mahaukacin gida ke dole ba gane ke ma cika hauka nake sai da ya koyi kare to irin waɗannan irin zaka ji malamin fiqh irin su Ibnu Abi Layla su Sa'id dan Jubair malamin fiqh ne fa da ake ji da su a tarihin musulunci Hajjaj ne ya kashe su ya kashe malamin ya fi guda 70 duk malamin da ya magana da ta sabawa abin da yake so dama yana da ilmi kyawu sai za ka kashe shi sai da ya zama suna bin shi ne ka san tumaki suna bin masu kiwon su ba dan suna kaunar shi ba dan bala'i kawai jama'a dan bala'i irin na Hajjaj to irin wannan garuruwan ne fa waɗanda suka fuskanci wannan matsala nan kusa Allah ya kajarta su da Saddam ne Saddam bai musu ba babu irin wannan kisan bu makina Saddam bai musu ba irin na Hajjaj to kullun haka take yanzu da muke magana din nan Iraki ba kushe ba na rigingimu kuma rigingimun daga wannan wuraren suke tasowa daga Kufa da Basra da Wasit da Baghdad to da haka annabi ne ya riga musu mugun baki garin yan rigiman ina ba ta mun fahimci wannan Allah shi kyauta san sayyidina ali ya musu baka addu'a sai ya ce al-kufatu allati ghadara ahluha bil hasan ibn ali kufa mutanen da suka yi wa suka yaudara hasan dan aliyu wani yaudara ne ba su mishi ba in banda Allah ya tsare shi daga munafircin su ana san halaka shi sannan ya ce al-kufatu allati naqada ahluha al-ahda ma'a muslim ibn aqil kufa wanda suka kare alƙawarin da aka yi tsakanin su da muslim dan aqil lokacin da suka ce wa husaini ya dawo cikin su za su mishi ubaya zamanin yazidu ya fara aiko wannan dan uwan nashi muslim dan aqil cewa ya zo ya zauna da su ya shawara ya ji su waye jagororin abu yana zuwa a cikin wani yaje ya kai munafurci ma ɗayan bangaren bunu waye cewa wani na nan wajen yara garin nan yana gidan wani aka bashi kudin shi ya taushi aka ji aka masha kashi wa akhiran walaysa akhiran sannan abu na karshe kuma ba shine na karshe ba al-kufa allati qatala ahluha husayna ibn ali kufa mutanen kufa ɗan shi'a su kashe sayyidina husayn dan ali jama'a na rantsa da Allah da rigaki a nishi ba wani bane kashe sai ɗan shi'a su kashe shi zamu zo kan karatu sai mun kawo tafi mun faranta duk abin da mu faɗa in Allah zai ya kare kanmu shi sa waɗannan da ake cewa ɗan shi'a Najeriya jama'a sai ba mutane sha'awa waɗannan su ne ƙarshen akhirul mutaakhirin a cikin wannan addini saboda su gaba ɗaya ma jagoransu ma jahili ne gara waɗanda suke a wasu garuruwan da watakila suna da masu ilimi wani a cikinsu na rantsa da Allah kai shi jagora bai iya tada da baki mara wasani ba da kanshi ya faɗa to yanzu wannan da za a ce ana addini da haka ƴan shi'a jama'a su suka kashe wannan bawan Allah zamu zo zamu karanta za ku ji za a faɗi sunansa anan zamu ɗauko kuma daga manyan tarihi mu faɗa ga sunayensu ga shi labarin cewa da su ne a cikin rundunar sayyidina Ali sanda yake yaki da Muawiya kuma su ɗin su aka zo aka bawa kuɗi suka sai kashe wannan jika na Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yanzu kuma ana mutane ƙaryar banza wai ana tunawa da wai kashe sayyidina Husaini wannan kaga wani addini ne na wasa a ce ku wuni kuna kwana da baƙin kaya sai ka ce zunubi kullun kuna cikin baki kirin Allah shi kyauta al-kufa allati lam tarda biwalin qat kufa wanda ba taba yarda da wani shugaba ba kowa yayi akan da musu kisan ce ba su so ba su yarda ba idan
da haka mutayin da cewa azlu Usman radiyallahu anhu li ulaikal wulat Usman wai dan ya sauke waɗannan shugabanni la yu'tabaru mat'anan fihi wannan ba abun suka bane game da su game da shi ko su bal mat'anan fil madinatin lati wallu alaiha a suka ce ga garin mutanen cewa gari ne wanda duk wani mutum ko mai kike shi ba tare da shi ba ba su amince da shi ba summa hal asbatat ha'ula'i alwulatu kafa'atuhum aula shin kuma waɗannan shugabanni shin sun cancanta da su kuma sun cancanta ba domin cancanta ita ce abin da ke ba mutum a haliya na shugabanci sai a ci shahadatu ahli alilmi fi ulaika alwulati alladhina wallahu usman radiyallahu anhu zamu zo mu ji bayani daga malamai game da cewa shin waɗannan da sayyidina usman ya ba wa shugabanci sun yi abin da ya dace ko ba su yi ba zamu zo mu ci kuma yuqalu kadhalika sannan kuma sai a ƙara cewa inna ali ibn abi talib radiyallahu anhu walla aqaribu to inde baiwa ƴan uwa shugabanci laifi ne to sayyidina ali shi ma ya baiwa ƴan uwan shi daga cikin su aka saka shi na malai yake cewa walla abdullahi wa ubaydullahi wa qasam wa tammam abna'u abbas waɗannan dukan su ƴan abbas ne wa radibahu sannan ya baiwa kuma agolan gidan shi shine muhammad ibn abi bakr wa abdurrahman ibn hubaira ibn ukhtihi ummu hani wanda dan gidan yar uwarsa ne ummu hani duk ya ba su shugabanci shin wannan malafi ne a lokacin da kai dan shi zaka yarfi mutun da zaka yarfi musulmi da wani laifi baka sani ba kana ganin abun laifi ne to wanda kake karewa shi ma ya taba yin shi da an fada kuma sai kai tur saboda baka taba ji ba wancan ma ka karanta ne a wata jarida da ake bugawa da Hausa shi zaka ji labari an rubuta sunan da transcription ba zai yi da ma ai shiru ana ganin waɗannan la'anun sun batar da musulmai ba zai yi ba dole ne a dinga tsona asirin sa ana fadan gaskiya wanda kuma duk yasa wannan gaskiya bai fadi ta ba amana ce a wuyan shi kuma da ma mutane su ji tsoron wayan shi a za su kashe shi wallahi wanda duk yan shi a kashe shi wallahi sun ce wake shi wallahi sun ce wake shi ne sun kwashe zanubin mutum kaka ta misalan alim to sai zaka ji tsoron wannan ko ka ji tsoro ko ba ka ji tsoro wala wanda zaka mutu kul innal musallina yastafiruna minhu fa innahu mulaqikum musu da kake guduwa to zaka je ka tare ta a can gaba shine ma'ana ya mulaki kun ba muttabi ikun ba ba wai kana guru tana buka ba ai tana can a gaban ka inda zaka raka tare da ita to ni abun gubi kenan wannan ai kawai kafin ki fasata yayi saka ka zo da lafiya da mutuwa ka san cewa kawai babu wani an san matsala tunda aka haife ka tunda dai aka haife ka to an san matsala domin fa innahu mulaki kun tana can za ku tare da ita a gaban ka gama gurin tana can a gaba kuma ba za ka mutu ba sai ka cinye ajalin ka tsaf babu ragi babu kai to me a cikin wannan ababun da ke wannan zaman lafiya na ba zan fahimci wannan sannan sai ce walam yanqum alaihi ahad kuma wannan abin da sayyidina usali yayi babu wanda ya zarge shi akai wala nanqimu nahan alaihi nanu aidan kuma ba mu zarge shi akai muna fara yin dan ku sani li anna hadha al amr huwa tawlatu usman li aqaribihi alladhi yanqumuhu ala usmana yankumuhu ala Uthman ithnani imma sunni wa imma shi'i yace domin wannan abinda ake tuhuma Uthman da shi na baiwa ɗan uwan shugabanci to mutum biyu ne suke tuhuma shi da shi ko dai ahlus sunna ko kuma ɗan shi'a fa amma shi'i fa yuraddu alaihi bi anna ali ibn abi talib wallahi qaribuhu aidan ɗan shi'a sai a bai mishi da matsayi cewa to sayyidina Ali da kake girmamawa shi ma ya ba ɗan uwan shi mulki wal amru sawa'u da ka ɗaya ne idan wancan laifi ne wannan ma laifi ne in wancan ba laifi bane to wannan ma ba laifi bane fa in kana ta yato usmana li aqaribihi to addu mat'anan alayhi idan sayyidina usmana ya ba ƴan uwan shi ya zama abun suka fa kazalika tawliyatu ali li aqaribihi haka nan shi ma ali da ba ƴan uwan shi abun tuhuma ne labudda an takuna mat'anan alayhi dole shi ma ya zama abun suka wa in lam takun mat'anan ala ali falaysa bi mat'anin ala usmana in ko ba suka bace akan Aliyu to ba kan Usman ba suka bace bal innal ladina wallahu Usman afdalu minal ladina wallahu Ali ibn Abi Talib ka sani da cewa mutanen da sayyidina Usman ya ba wa shugabanci a cire ƴan wantaka to sun fi daraja a musulunci fiye da wanda sayyidina Ali ya ba domin su waɗancan sabbai ne ma mafi yawan su radiyallahu anhu anhum ajma'ina bi tisna'i Abdullah ibn Abbas daga cikin waɗanda kawai sayyidina Ali ya ba wanda suke da falala shine Abdullah dan Abbas wa amma idza kana alladhi yunkaru ala usmana alladhi yunkaru ala usmana sunniyan
idan ko wanda ke wa sayyidina Usman wannan tuhuma ahlus sunna ne sai kallon sai a ce mushi anta baina amrayni ithnaini kai kana tsakankanin abuwa guda biyu ne ahaduhuma na farkon su anna Usman radiyallahu anhu wallahu mahabatan lahu wa lam yakunu ahlan liwilaya ko dai kace sayyidina Usman ya ba su ne saboda yana kaunar su bas cancanta ba wa salihima abu na biyu kuma an ta kula inna Usman kana yadhunnu annahum yastayquna liwilayata wa zalika wallahu ko kuma kace sayyidina Usman da yana tunanin sun cancanta ne sai ya ba su wal aslu to abin da yake asali ihsanu dhanni fi amsali Usman yin zato na kirki akan mutum irin sayyidina Usman shine abin da ya dace radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an summa ba'da zalika kulli sannan bayan kuma duk wannan nan durfi siyar ulaikal wulati alladhina wallahu Usman radiyallahu an to idan muka dauki abu na farko cewa sayyidina Usman ya ba su ne kawai dan yana ganin ƴan uwan shi ne to ba haka bane mu dauka ya ba su ne dan tunanin sun cancanta ko sai kuma suka zama ɗan uwan shi to bari mu duba mu ga zatan da ya musu na cancanta shin ya tabbata sun cancanta din kuma cancanta ba ma'ana mu sa kyakkyawan zato muna ganin sun dace sannan kuma sai abu kowa mu ambaci ɗaya bayan ɗaya duka mutanen nan mu ji yaya yake wani irin mutum ne kuma me yayi achieving a shugabancin da aka bashi daga nan sai mu yanke hukunci to sun cancanta ko ba sun cancanta ba kaga kenan kai da kake musulmi ahlus sunna da kamata ka dauki wannan maganan ba ka faɗa ba ba tare da kai wannan batun ba gara wanda yake dan shi a daman shi yana neman me yayi abin da zai aibata musulmai da shi ina fata mun gane wannan ina ganin saboda kudurin lokaci kuma mun samu gaba sai mu kwana nan insha Allah idan mun zo Allah ya kai mu mako na mai zuwa sai mu tashi akan wa hadhihi shahadatu ahli al-ilmi fi ulaika al-wulas kamar mu kare akwai tambayi kankani da ma dangane da wato ibadar da ya kamata musulmi su yi a wannan lokaci mai tsantahowa wannan shine ranar Lahadi da Litinin kenan al-safi yau mun shiga daren Juma'a daren 7 ga wata kenan asabar zai zama 8 ga wata ko Lahadi 9 da 10 Lahadi Litinin shine 9 da 10 ga wata ban safin Najeriya ba jama'a safin da yake da daidai nake faɗa wanda yake daidai a duniya tsarin safin Najeriya wanda mutane suka ga ma ka shige da safin Najeriya wata kila ba haka yake ba yanzu amma wannan zaman ina faɗa haka sai da nayi waya da zuwa wani a Madina na tambaye shi nawa ne ga wata a Madina yake ga cewa Madina ana lissafin zai kama Ashura ranar Litinin tasu'a ranar Lahadi waɗannan ranaku sa da falala na azumi ranar Ashura da azumin Ashura farilla ne jama'a kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito da Muslim hadisin Aisha da hadisin Muawiya da Abdullahi dan Umar daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an farlanta azumin Ramadana ya maida shi mustahabi kuma ya zo Madina ya tarar da Yahudawa suna yin wannan azumi yace me yasa suke yi suka ce ana yi ne saboda ranar da Allah ya tsare daga Musa daga Fir'auna yace mu muka fi cancanta da ni wannan azumi saboda mun fi su kusanci da Annabi Musa haka manzo Allah yayi wannan azumi kuma ya ci gaba da yi ana nan kuma sai yace idan Allah ya kai mu baɗi za mu yi azumin hadda 9 ga wata ɗin dan mu saba wa yadda suke sai zama bai kai wannan shekarar bayar su wannan kuma Muslim ya rawaito ainihin wannan kissa ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi azumin ɗayan rana sannan daga cikin falala azumin shine wannan rana ta Ashura idan mutum ya azumce ta Allah madaukakin kankare mishi zunubin shekara gaba daya shekara cikakkiya haka Imam Muslim ya rawaito cewa sawmu yawmi Ashura yukaffiru dhunuba sanati sai dai akwai da suka nuna cewa shekara daya da kuma shekara ta bayanta wanda wannan kari ne wanda bai tabbata ba da kuma yin azumin 11 ga wata shekara bai tabbata ba banda azumin babu wani abu da ake na ibada na farin ciki ko bakin ciki azumi zaka yi yadda ka san ana yin azumi sahur da barin cin abinci barin kusantar mata barin yin surutai har zuwa faduwar rana da kuma bude baki gwargwadon bukata shikenan babu wani cika ciki babu sa bakin kaya babu kuka babu murna babu kida babu hawan shara duk waɗannan bid'o'i ne daga bangarori biyu imma sai masu kyama ahal baiti sune nasiba kenan ko kuma masu kururuwar kauna ahal baiti
sune ɗin shi'a kenan duk wannan addini ne guda biyu na bata ne kamata same ka musulmi kana mu'amala da su ba dan haka wanda ya samu hali ina iya wannan azumi wanda bai samu hali ba babu lafi ina iya bari dan mustahabi ne idan ɗaya kawai zaka yi falala kai guda ɗayan na ranar 10 idan kuma zaka yi duka biyun to fa biha wa ni'mat wa huwa afdal insha Allah mata waɗanda suke ji su san da cewa bai halarta mata aure ta yi azumin nafila ba sai da izinin mijinta ko ta dauka mijinta na da yancin ya ce sai ta karya karyawan yafi yin azumin falala a wurin Allah idan miji sai ta karya sai kuma miji kakka zama wai kai ka ce to tunda dai an bani yanci bar ne mulkin ka ma karya eh ka ji tsoron Allah za mu tsaya nan insha Allah na'am to watan ba namu bane nan Najeriya watan na duniyar musulunci gaskiya ni wannan shine fatawar da nake ba kaina cewa zan bi watan duniyar musulunci ne nan ma kai to alhamdulillah to na san yawanci galibi wanda watan ya kare an dan yi wasu ɗan dabaru haka a dan yi shiru a dan shiza ana hurawa kar da a nan samu tattabe to shi sa ni ma na san da ta ba amma yanda buga waya ne